Ƙungiyar Meti Allah a Najeriya ta yi kira ga gwamnatocin jihohin Benue da Taraba su soke dokokin hana yawon kiwon dabbobi a jihohin biyu. Mataimakin shugaban ƙungiyar Meti Allah na ƙasa Alhaji Husaini Yusuf Boso ne ya yi wannan kiran a wajen naɗin Alhaji Yakubu Bello a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo da an kai a fadar Asayi na Isenyi Dr. Abdulganiyu Adekunle Salawu Ologunobi a Jenese na ɗaya a garin Isenyi.
Mun yi kira gare su gwamnan jihar Benue da mai girman gwamnan jihar Taraba da su gaggauta soke wannan doka don a samu zaman lafiya. Don yanzu haka muna da rahotanni daga jihohin nan musamman Benue inda mafi yawan Fulani suna nan suna fito jihar Benue zuwa Nasarawa. Saboda haka dokar nan ba doka bane wanda ta dace da dokan ƙasa. Don haka muna kira gare su da su gaggawa cire wannan wasu.
Kana ganin cewa wannan doka da gwamnatocin Taraba da Benue sun kafa ga makiyaya tana da illa ga makiyayan?
Wallahi tallahi masifa ce babban ga makiyaya da waɗanda ba makiyaya ba, domin ina tabbatar maka bahilla ce in yaje da nage 10 gari ko 20 mutane da suke samu aiki a karkacin waɗannan shanu suna da yawa, kace ma tattalin arzikin kasar ne musamman arewa.
Kafa wannan doka ta hana kiwo zai hana rigima tsakanin makiyaya da manoma?
Wallahi babu ba abin da za ta hana.
Shiko Asayi na Isenyi Dr. Abdulganiyu Adekunle Salawu Ologunobi a Jenese na ɗaya yace makiyaya da manoma su zauna lafiya da juna, baya son fada, baya son wahala. Alhaji Yakubu Bello shugaban ƙungiyar Meti Allah na jihar Oyo shine an kanada sabon sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo.
Abin da zan sa gaba wato godiya nake ga jama'a wanda suka hallari wannan to wannan gungun wato ba sabo bane wannan aikin gare ni, don saboda ni ne nake rike da mukamin chairman na Meti Allah na jiha, to sai kuma ya zamana sarauta ne Allah kuma ya zo ya bani na sarkin Fulani shi Oke Ogun. To wannan kaga jawo haɗin kai na sarakunan Fulani da sarakunan Yarbawa da manoma da Fulani makiyaya, wannan zaman ya zama dole haɗin kai da zaman lafiya kunshi hankali kowa ce ya jawo.
Gwamnan jihar Oyo ta bakin kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Oyo Honorable Oladimeji Asusu Dauda ce na da Alhaji Yakubu Bello a fadar Asayi na Isenyi a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun ya nuna cewa imanin da sun kai na cewa duka 'yan Najeriya 'yan uwan juna ne duk da bambancin yare, launi da addini.
Further proves our belief that every Nigerian is a brother.
Gomez jama'a za su ce a game da wannan taron da naɗin sarautar.
Taron da ya zo ya so lahiya lau, kuma wanda aka ba da rijan da mai sani da jama'a ne, mai hakuri da jama'a ne.
Mai waƙar Fulani ma ya halarci taron. Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.